ina zansara ibn Demeter Arrani sun madi mashi ya rubuta wanda an haye shi shekara 661 hijira ya rasu 728 hijiran mahaifi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina Allah ya shi da rahama. Yau muna 12 ga watan Zulqa'ada, hijira tana da shekara 1445. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mala ya wara wancan satan da wabihi na sa'in wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Sila Sheikhul Islam Abu Abbas Ahmad ibn Taymiya wa zalika fi sanati 98 wajara bi sababi hadhal jawab umur wa mihanun. A shekara ta 698 da hijira an tambayi wannan babban malami sai ba da amsa, wanda ya wannan tambayar wani ne daga mutane na ƙauyuka na Hamat. Ya yi wannan tambaya kuma Sheikhul Islam ya ba shi amsa wadda take rubutacciya, wanda aka ce mafi yawa littattafan na malam za mu ga iri-irin wannan ne. Kamar misali a aqidatul wasitiyya, duka kenan dangane zuwa ga wanda suka yi tambaya, in mutanen yankin da suka yi tambaya aka rubuta musu amsa. Sababin amsa ya aka samu umurun wa mihanun, wasu al'amurra da kuma mihan, jam'i na mihina. Mihina shi ne jarrabawa, wanda kuma jarrabawa sunnar Allah subhanahu wa ta'ala ce a bayan ƙasa ga bayan shi, musamman ma waɗanda suka yi ƙoƙarin tabbatar da tauhidi da kuma kira zuwa ga tauhidi na gaba-gaba, ma'aikan Allah, salatan Allah da aminci Allah ya tabbata a gare su. Babu wani manzo daga manzannin Allah face ya haɗu da jarrabawa, kuma jarrabawa sababin abin da ya zo da shi na tauhidi da kaɗaita Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne abin da Warqa bin Nawfal ibn Asad ibn Abul Uzza ibn Ammi Khadija ya gaya ma manzannin sassara, wanda ya karanta littattafan al'umman da suka gabata, har ma yakan tarjama na littattafan irin At-Taura zuwa Larabci. Ya ce mamaki, lam yati rajulun qattun bi mithla ma ji'ta bihi illa udiya aw illa udiya, ba wanda zai zo da irin abin da ka zo da shi sai ya gamu da adawa da cutarwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi yake cewa laqad uzitu fillahi, an cutarra ni akan bin Allah subhanahu wataala sama da yanda aka cutar da wani annabi daga annabawan Allah. Saboda haka wajara bi dalika miharun, sai aka samu jarrabawa mai ɗumbin yawa da al'amurra sun gudana ta sababin wannan. Lokacin da maki sara sai ce mushrikan Qurayshawa, qulu la ilaha illallah tuflihu, ku ce la ilaha illallah tuflihu. A lokacin sai suka tunzura, fahasu haisatahum al-wahsh, suka ce aja'ala al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab. Tun daga nan suka kawo mai kahon zuka, soyayya ta zama kiyayya, wala'i ya zamanto bara'i, jibita duk ya zamanto babu wani abu wanda yake na tausayawa. Wa huwa jawabun azimun naf'i jiddan, amsa ce tana da amfani. Fa qala sa'ilu, shi mai tambayar ne yace ma qawlukum fi ayati sifati, me za ku ce ya akarmakalla dangane da ayoyi da suke bayani akan siffar zatin Allah subhanahu wa ta'ala, wanda hanyar da ake sanin Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar siffofin shi da kuma sunayen shi. Ka qawlihi ar-rahmanu 'alal arshi stawa, kamar fadin Allah ar-rahmanu 'alal arshi stawa, wa qawlihi thumma stawa ila as-sama'i yadqanu ila ghayri dhalika min ayatin wa ahadithu sifat, zuwa ga wani wannan na ayoyi da hadisai na sifat. Ka qawlihi inna quluba bani adam bayna usbu'ayn min asabi'i ar-rahman, kamar hadisi na manzala sallallahu alaihi wasallam da Imam Muslim ya fitar daga Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah kare ya ra'a gare shi, manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle zukatan bil adama suna tsakanin yatsotsin da suka dace ma zatin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qawli, kamar hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yaqul jabbaru qadamuhu fin nar, ubangi subhanahu wa ta'ala al-jabbaru zai dora dugadugan da suka dace ma zatin shi a cikin wata a lokacin sai ta zamanto ta danga cewa ya isa ya isa hadithin bukhari ya fitar rashi muslim ya fitar rashi daga hadithin anas ibn malik yake cewa da lafazi na rabbil izzati maimakon kenan al-jaba ila ghair zalika zuwa ga wannan min al-ahadith na hadithai wa ma qalat al-ulama'u menene abinda kuma malamai suka fadi anan gurin malamai ana nufin kenan waɗanda suke rasikhuna fil ilmi su ake nufi saboda akwai malaman da suka tafi a sabanin wannan wajen kore ma Allah subhanahu wataala da kuma wasu kuma kamanta Allah subhanahu wataala to kaga irin waɗannan wanda suka tafi daga mu'tazila da jahmiya da maturidiya da waɗanda suke ash'ariya da dukkanin al-firqat dhalla wanda suka tafi akan rashin tabbatar da nusus wanda suke na shari'a ai zaka samu a wani babuban malamai ne zaka same su malamai ne na ruba malamai ne na usul malamai ne na qawaid malamai ne na kaza amma kuma bangaren aqida sanin Allah kenan ba malamai bane a wannan janibin to kuma matakin farko a baban ilimi a samu ar-rusufi a babe wanda yake na aqida wannan shine gaba gaba dukkanin ilimin da zaka sani mafi tsadar ilimi ilimin sanin Allah subhanahu wataala to shi yasa sai yace wa ma qalat al-ulama menene kuma abinda malamai suka fadi shi yasa zaka ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da suka samu gabaci a ilimi da kuma tabbatuwa ilimi bai ba sabani da su akan sifat wa basatu al-qawla fi dhalika ma'jurin insha Allah ta'ala yace shin fada magana akan wannan amsa Allah subhanahu wataala ya baku lada dangane da wannan bayani wanda ake neman ya zama tokunyi wannan firkoki daban-daban sun samu sabani sun rarraba dangane da nusus waɗanda suke na shari'a saboda haka an samu faruwa bid'o'i daban-daban wanda suke na ta'tili na wanda suke zanadiqa kungiyoyi na bid'a masu kore ma Allah subhanahu wataala abin da ya tabbatar da kuma waɗanda suke kamanta Allah subhanahu wataala da bayin shi wanda iya daga jagoran waɗannan firkoki waɗanda suke batattu shine Ajjad ibn Dirham Ja'd ibn Dirham wani ne daga cikin waɗanda suke mawali asalin shi mutumin Khurasan ne wanda yake ya ladabtar da ya zama mai karantar da Marwan al-Umawi shine kuma farko wanda ya kore ma Allah subhanahu wataala cewa Allah bai riƙi annabi Ibrahim a matsayin khalil ba bai riƙi annabi Musa bai zance da annabi Musa ba saboda haka yayi fice wajen kore ma Ubangiji waɗannan abubuwa wannan yasa ɗaya daga gwamnoni na Iraki Khalid al-Qasri ya zamanto ya yankar layya da shi ma'ana ya yanka shi irin yanda ake yanka dabba a ranar idi kuma ya shimfida sharri ya dasa sharrika da yawa saboda yana daga sharrin da ya dasa almajirin da ya horas Jahan ibn Safwan daga shi ne kuma aka karbi wannan mazhabi din bal shi Jahan ibn Safwan shi ma ya da bid'a har abin ya zama ya girmama jarrabawa ta zamanto daga Jahan ibn Safwan aka samu rarrabuwa daga kenan Jahmiya aka samu rarrabuwa waɗannan fira amma tushen tsiyar shine Ja'ad ibn Dirham sai kuma ɗalibin da ya kafa Jahan ibn Safwan shi Ja'ad ibn Dirham Allah ya gurguntar da harshen shi ya zama mutum ne yana da kulka bai da fasaha amma ɗalibin nashi Jahan ibn Safwan sai zama yana da fasaha shi to wannan yasa sai ya dinga yaɗa wannan tsiyakin tabarbazu ta yaɗu shine abinda Ibn Qayyim cikin Kafiyat Shafi'iyya fi Intisar Firqat An-Najiyya yake cewa wali da ta qassamat at-tawa'if qawluhu wa tawaratuhu irtazisuhumani lam yanji min aqwalihi turran suwa ahli al-hadith wa shi'at al-Qur'ani fatabarra'u minha bara'at Haydar wa bara'at al-Mawlud min Uthmani min kulli shi'iyyin khabith wasbuhu wasbu al-yahud muhallil al-Hitani yace shi yasa tawa'if wanda suke kungiyoyi da yankuna yankuna na halaka suka zamanto sun karkasa maganganu na Jahan ibn Safwan suka gaje wannan maganganu irin gado na ma'abuta kaso na gado kowanne suka samu kaso daga kaso na jahamiyanci yace ba a samu wanda suka kubuta ba daga tsiyata jahamiyanci gabaki daya cikin al'umma in ba waɗanda suke ma'abuta aiki da hadisi ba da alqur'ani yace waɗannan su ne fatabarra'u minha suka yi bara'a daga aqida ta jahamiyanci bara'atu Haydar irin yanda sayyidina Ali ya barranta daga Shi'a wa bara'atul Mawlud min Uthmani irin yanda sayyidina Abu Bakar ibn Uthman kenan ibn Abi Quhafa Uthman Abu Quhafa kenan ya barranta daga khawarijawa suka barranta min kulli shi'in daga wanda yake shi'i khabithun wasfuhu mai mummunan sifa wasful yahudu irin sifa ta shi'awa masu sifa ta yahudawa yahudawa wanda suke muhallilin litani masu halin takamun kifi a ranar subhu saboda haka aka samu wannan firkoki suka karkasu daban-daban ya zamanto sun yi riyasu suka ringa kore abeban da Ubangiji subhanahu wataala ya kore ma ya tabbatar ma kanshi suka zamanto suna sifanta Allah subhanahu wataala da sifofi irin na halittun Allah subhanahu wataala wannan yasa yawa aka samu dimuwa wasu sai suka ringa komawa wajen ar-rasikhuna fil ilmi wajen tabbatattun malamai wannan kuma shine wajibin al'umma ta musulmi duk lokacin da aka samu wani abu wanda yake na rikicin al'amura koma ma malamai waɗanda suke masana Allah malamai masana aqida babu yanda za a yi ka samu matsala akan wata mas'ala wadda take da alaka da tauhidi ka je ka tambayi malamin da yake bugun ƙasa wanda shi da kanshi yana da matsalar tauhidi babu yanda za a yi ka samu matsalar tauhidi ka zo ka tambayi mutumin da yake allantar da waɗansu ababe kaga a lokacin da za ka yi tambaya kan wannan zaka tambayi mutumin da yake kyamatar bid'a sama da yanda yake kyamatar abubuwa waɗanda suke na ragowar kaba'irul zunub wanda yake tsantsanin bid'a sama da yanda yake tsantsanin dukkanin waɗansu zunubai waɗanda suke na abinna in ka zo gurin mutumin da bai damu da bid'a yana ga kawai za a iya aikatawa tunda bautar Allah ne kuma kake tambaye shi ababe na aqida to dole zai zamanto an fada wani kwari wanda yake mai wahala kuta saboda haka abin da yake wajibi akan mukallafi akan dukkanin al'umma a masail na addini shine kenan fasalu ala dhikr in kuntum la ta'lamun saboda haka aqida ka tambaye ma abuta aqida shine malume ya bada amsa alhamdulillahi rabbil alamin qauluna fiha ma qala wallahu ta'ala wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان وما قاله أئمة الهدى بعد هؤلاء أجمع بعد هؤلاء الذين أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم ما لم بايا ورد ورياق الله يتي أبند مكي فدي بامغانا بچي تام كران كم منا هدى أبند يزو چين القرآن منا فدى أبند يزو چين حدثي منا هدى أبند sahabbai sabiqunal awwaluna minal muhajirina wal ansar suka fadi muna fadin abinda a'immatul huda suka fadi malaman da aka hadu duka a bisa kan shari'a suke aka hadu a bisa ilimin su sune al imam abu hanifa al imam malik al imam shafi al imam ahmad ibn hanbal rahimahumullahu ta'ala yace ba mu zamanto ba muna huta daga kenan mataki na wadannan ba mu huta zama muna huta daga kaulin su ba da wahala a cikin malamai mutaakhirun ka samu wanda yake takatsantsa da kuma nisantar fadin maganar da bashi da magabaci akanta kamar Sheikhul Islam shine wanda yake nasiha yake jan kunnan mu cewa a hirinka ka fadi wata magana wadda baka da wanda yake magabaci akan wannan magana din shi yasa sai yace to abinda muke fadi shine abinda ya tabbata ga wadannan wa hada huwal wajibu ala jami'il khalqi mala yace wannan shine abinda yake wajibi amsa dukkanin halittun Allah ya zama madogara Qur'ani sunna maganganu na sahabbai abinda immatul huda suka tafi akai fi hadal bal su kuma immatul huda waɗannan malaman ba wai wani ra'ayi bane ba wani addini bane ba suka sabar na daban a'a ba addini bane suka sabar na daban Qur'ani da sunna ne suka karanta suka zamanto sun jajirce sun yi ijtihadi sun binciko abinda yake gaskiya da yake na Qur'ani da sunna da kuma abin da ya tabbatar ga sahabbai amma ba wani ra'ayin su bane ko wani addini ne wanda yake nasu na daban suka samar wannan kenan magana akan nusus na sunayen Allah da sifofin Allah wani abu ne wanda yake tauqifi ba a magana kan shi sai abin da yazo cikin Qur'ani da hadisi da kuma maganganun waɗancan su kuma maganganun waɗancan za su fassara ma abin da yazo ne a cikin Qur'ani da kuma sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine wajibi kuma na al'umma duka baki da kai wannan ba ma aqida ba kadai a dukkanin babuba na usuli na addini abinda ya shafi al-i'tiqadi ne al-amalu ne abinda ya shafi musali al-akhlaq ne al-adab ne duk gabaki dai su ake a koma kan wannan abinda salafus salih suke kai hatta da adab saboda haka duk abinda ka sani na karanta ilimi ne tarbiya ce to ana zancen tarbiya kakka dauko tarbiya ta mutanen garba shin mutumin da bai faƙi da shi ilahi ko kai ta kaka zaka dauko littafin tarbiyyar da banasare ya rubuta kuma kace shine zaka gyara tarbiyya a lokacin da nasaru suke zancen tarbiyya ta lalace musulmi suke zancen tarbiyya ta lalace kaga an sha bamban saboda su alalacewa tarbiyya za su irin zinace-zinace da shaye-shayen giya da caca da waye duk ba su daga ciki mun kuma kaga a namu duk waɗannan abun suna daga na gaba-gaba abinda za su kalla tarbiyya ta ɓaci ba shi bane ba mu za mu kalla saboda haka a dukkanin babe na addini a kowanne wajibi ne a koma zuwa ga Qur'ani da Sunna kuma shine zai gyara al'umma da akhlaq duk gabaki daya saboda haka in ana sa samar da jil wanda suke nagari dole sai an koma wannan babe din gabaki daya ba wai addini ya shahi bangaren aqida bane kawai za a kalli salafus salih kamar yanda waɗansu suke fahimtar haka na zaka same shi aqida salafi ne amma a kasuwancin shi ba salafi bane a zamantakewar shi ba salafi bane ba a mu'amalar shi zaka zubda shi bai san darajar manya ba bai san darajar malaman shi ba bai san mutuncin shugabanni ba bai san mutuncin masu mutunci ba bai san bayaya zai zauna da dukkanin al'ummomi ya ba kullu bi haqqin haqqahu baban kawai aqida ya iya riƙewa kadai to kaga wannan kuskure ne labudde ya zama kasuwancinka kasuwanci ne wanda yake salafi ya zama kominka kana kallon menene magabata suka tafi akan wannan abin saboda haka kenan wannan ya hada duka abubuwa gabaki daya labudde al'umma ta zamanto ta koma kan wannan abin waɗansu daga dalilai waɗanda suke na hankalce wanda suke nuna cewa manzala sallallahu alaihi wasallam bai bar ba wani abu daga babe na al-asma wa sifat ba tare da yayi bayani ba fa inna Allah subhanahu wa ta'ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allah mai tsarkin zati ya aika manzala sallallahu alaihi wasallam bil huda da shari'a wa dinil haqqi da kuma addini da gaskiya li yukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur saboda ya fitar da mutane min adh-dhulumati daga duhai ila an-nur zuwa haske bi idhnin rabbihim da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala ila siratil azizil hamid zuwa ga tafarki na buwaye na mabuwaye subhanahu wa ta'ala wanda yake alhamid wanda yake abin godema wa shahida lahu kuma ya sheda bi annahu ba'athahu da'iyan ilayhi Allah ya bada sheda cewa tabbas ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi idnihi da idnin Allah wa sirajan munira kuma hutuna ce mai haskakawa wa amarahu kuma ya umarce shi an ya kula ya ce kul hadhihi sabili ad'u ila Allah kace wannan shine tafarki na ina kira zuwa ga Allah ala basiratin abusa ilimi ana wa manittaba'ani da ni da dukkanin waɗanda suka bi anan malam ya shiga tabbatarwa da kuma samar da tabbatar da asali cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu face annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin shi wannan kuma iya tabbatar mana wannan da dalili na hankali wanda yake na shari'a sananne ta hanyar dalilan da suka samu tushe da Qur'ani da Sunna saboda Allah subhanahu wa ta'ala ce huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kulli walau kariha al-mushrikun Allah ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira ubangi yace alif lam ra kitaban anzalnahu ilayka litukhrijan nasa min adh-dhulumati ila an-nur bi idni rabbih ila siratil azizil hamid ubangi subhanahu wa ta'ala ce al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa radditu lakum al-islamu dina kaga Allah cin Qur'ani ya faɗi cewa lalle babu wani abu face ubangi subhanahu wata'ala ya bayyana shi kuma shine ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan yama mutane filla filla wannan kuma filla fillan ya hada hatta da bangaren abin da ya shafi aqida babu yanda za a koya ma mutane tsarki a koya ma mutane mu'amala a koya ma yanda zaka shiga gida ka zauna kuma a gazab ilmantar da kai abin da ya shafi sanin Allah subhanahu wa ta'ala gabaki da wani fara Allah subhanahu wa ta'ala amin al-muharis
وأنزل معه الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وأمر الناس أن يردوا ما تنازعوا فيه من دينهم إلى ما بعث به من الكتاب والحكمة وهو يدعو إلى الله وإلى سبيله بإذنه على بصيرة وقد أخبر أنه أكمل له ولأمته دينهم وأتم عليهم نعمته محال مع هذا وغيره أن يكون قد ترك باب الإيمان بالله والعلم به ملتبسا مشتبها فلم يميز بين ما يجب لله من الاسماء الحسنى والصفات العليا ما يجوز عليه وما يمتنع عليه.
نعم. مالك الله جل شأنه رحمه يتجمع ذلك فمن المهال في الأقل كاغا أهنكرتي كوراران أبني والديني كما أديني ما بزي يبا أن يكون السراج المنير أتي هتلا ودى تكمي حسكا الذي أخرج الله به الناس واند دشيني ألا فتر متاني من الظلمات إلى النور دقا دوهيزوها كحسكي كافم أيكو منزالة صلى الله عليه وسلم دنيا باب تربية كافي أيكو منزالة صلى الله عليه وسلم باب أديني mutane suna cikin fagamniya, wasu suna bauta ma ɗan adam, ana bautar juna wa juna, ana cikin kaskanci da komawa baya, saboda babu kaskanci kamar kaskancin mutane su zamanto suna bautar junansu wa juna, ko kuma ka sassaka abu da hannunka ka zo kana bauta mishi. Ana cikin rashin tarbiya wanda babu abin da kasuwar shi take ci, kamar shaye-shayen giya, kayan maye, mutum zai sha giya ya kashe wancan, waƙoƙi abin da zai gaskata maka wannan abin. Waƙoƙi waɗanda suke na jahiliya fa na sharabuha fatatukuna mulukan wa usran la yunahunun liqa'u zaka ga suna yaban giya kamar mi duk waƙoƙin su akan wannan suna yaban abubuwa na yaƙe-yaƙe da zalimci wa man la yuzlimun nas yuzlam wa man lam yuzik an hawdihi yu'addab wanda bai zalimta mutane to shi sai a zalimce shi suna abubuwa na kabilanci abubuwa na nuna kawai kabilar ka ita ce bil adama duk kabilar da ba ita ba to kawai kana kallanta kusan kamar dabbobi suke kawai saboda haka suke kallon waɗannan abubuwa din Allah ya turo manzala sassara in kaga ba a zalimce ka ba to kawai ba hikarin ka ba ana koran yadda jina ne wanda suke rauna na ba dauke su a bakin komi ba in ma'aihin mutun ya fadi ya mutu a matsayin shi na karamin yaro to babu abin da za dauka a bashi duk za a kwashe wannan duke ce mace kuma batta da kowane irin kaso ba ma dukiyarta ba ita ma kanta dukiya ce wani daga cikin ɗiyan mamacin ko kannin shi zai zaburo zo in tana da kyau ya sa ta cikin layin kamar kuyingin shi in kuma bata mishi ba shikenan ya tabbatar da ita haka zai zamanto har rayuwarta ta zamanto ta kare to wannan abin shine zamanin jahiliya ake ciki sai Allah ya turo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fitar da mutane daga wannan kenan wa anzala mahul kitaba bil haqi kuma ya sabkar mai da littafi bil haqi tare da gaskiya li ya kuma bainan nasi dan ya hukunci tsakanin mutane fi maktarfu fihi cikin abin da suka samu sabani min fi maktarfu fihi cikin abin da suka saba wa amara nasa saboda da ana cin kwam ga kwam baya waɗansu suna ganin cewa Allahnsu ya sabko daga sama ya zo zamana a cikin tsakankanin tumbi da kuma abin da yake madara tsakanin jini da wannan ya zamana tsawon watanni 9 aka aihe shi aka shayar da shi ya tashi ya warware ya wasa cikin raka amma aka soke shi aka kashe shi kuma su shine Allahnsu ka gani wasu kuma sun mai da kaza ana ta sabani cikin wannan sai Allah ya turo shi wa amara nasu an yaruddu ma tanaza'u fihi sai ya umarci mutane su mayar da duk abin da suka yi sabani a ciki min dinihim idan ma ba ta bi min alkitabil hikma wa in tanaza'tum fi shay'in farduhu ila Allahi war rasuli idan kuka yi sabani fi shay'in cikin wani abu cewa wa in tanaza'tum fi shay'in kaga na kirace asiyaki wanda yake na korewa ta hada koma menene siyasa mu'amala zamantakewa duk abin da aka saba koma ila Allahi war rasuli shi yasa zaka ga kowanne irin abu da an yi sabani cikin shi to a cikin Qur'ani akwai shi ma faradna fil kitabi min shay ka kalli dai tsari hatta da kirista da kirista kirista da yahudi ahlul millatayni in suka zamanto sun yi sabani sai aka ce in sun zo wajenka wain hakamta fahakun bainahum bil adl in sun zo wajenka sai sabani ka musu hukunci ahlul millatayni ma yahudi da yahudi in suka yi sabani su zo kotun musulunci za a musu shari'a shi yasa zaka ga duk abin da ka sani komi alqur'ani ya rarrabe an gaya mana yadda zamu yi ta'amuli da kafirai na amana kafirai wanda suke na yaki an gaya mana yadda zamu yi ta'amuli a lokacin da muke rayuwa a daula ta mutanen da ba musulmi ba to kaga duka wannan filla filla sai aka ce tanaza fi shay'in cin wani abu sai zamanto an zabe abin da ake so an bar abin da ake so mutum in yana da mata abin da ya shafi hukuncin tsakanin shi da matar shi in ya motsa ba zai koma ba ila Allahi war rasul kaga abin da aka ce wa in khiftu shiqaqa bainahuma fa ba'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma amma wani shi da kan yaji samu haka man din wani daga ranar da aka kulla mishi arme tace ga alwali na wani to daga ranar shi da alwali he a hilin alkiyama za su haɗu an kare radda kuma aka rabu to kuma ya kare da wannan ya zama makiyin shi ka gani ya watsa duk wannan in ku aka samu sabani to kuma zai zagi uwarta ya zagi ubanta yace ta kwashe duk kayan ta karye ga sunta ma a gidan to ina batan ila Allah wa rasul fa ba'athu hakaman min ahli wa kaman min ahliha in zaka nemi aure dole ila Allah wa rasul kale kamine ne musulunci ya samariya ake nema arme ba diyan mutane zaka tsare a titi ban kai haka ka aikata ba daidai ba arman ku kuma ba zai albarka ba ka je ka sami iyayenta ka nemi magabatanta saboda suna da wani tsari a kanta babu abin da yake da tsada wajen su kamar biye su bai kamata ba ka tare ta ne Allah da kai wanda za su arma mata kuma ba mamaki in ka zo kai ba za su baka ba saboda waɗansu dalilai waɗanda suke na daba ko sun yi wani alƙawarin daban misali to amma ka gan ka zo ka tsare ta a hanya ka saba ma wannan abu ka saba ma Allah ka saba ma Allah kuma albarka kake nema to kaga dole a komai sai an koma zuwa ga wannan asalin shi yasa sai aka ce shay'in kenan من الكتاب يكي ما هو يدعو إلى الله وإلى سبيله ينا كرا زواج الله ينا كرا تفركش بإذنه بسا إذن الله على بصيرة كما أبسا بصيرة علم قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة وقد أخبر الله ألا باد لا باري بأنه أكبر له ياتكامي الدين اليوم أكملت لكم دينكم ولأمته ياتكاما الأمة دينهم الدين سوى تم عليه من إمتا Allah ya cika ni'ima a gare su yanzu a hankalce ne wai ake nuna ma addinin da aka ce an cika shi aka ce komai yana ciki aka ce in an yi sabani a koma zuwa Qur'ani da Sunna to kaga muhalul ma hada kurara abu ne tare da haka wa ghairuhu da wannan an yakuna qadatar ka babal imani billahi wal ilmi bihi a ce littafin da ya bayanin komai manzon da ya bayanin komai a ce kuma ya bar babe na sanin Allah da ilimin sanin Allah multabisan mushtabihan cikin rikici cikin kamanceceniya da shubuha a ce an bayyana komai kuma babu aqida a bar shi a bisa rikitarwa akwai wani abin da za a yi tawili ba ce ba a yi tawili shi akwai abin da an ka hode shi za a ce ka kafurta kuma ba a ce ba Allah bai ce ma ba kar ku hodu wannan annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce ma kar ka hodu wannan ba kaga masu kore ululillahi subhanahu wataala ta suke duk wanda ya ce Allah yana sama ya ma Allah guri wanda ya ma Allah guri kuma ya zama kafuri ka gani kaga to ya za a yi to kuma aina ne Allah ya ce ka faɗo wannan kai kaga multabisan Allah ya bar wannan abin muhalin falan yumayyiz baina ma jibrilillah min al-asma'i al-husna ba tare da yaran rabe ba abinda yake zama wajibi a tabbatar na asma'ul husna was sifatul ulya da kuma sifofi madaukaka wa ma yajuzu alaihi da kuma abinda yake halitta akai wa ma yamnau alaihi da kuma abinda yake hanuwa wanda ba ya dacewa ya zamanto an faɗi wannan ka'ida ce wanda malai yake tabbatarwa a hankalce kenan in har kasancewa yana daga al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma littafin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi cewa komai filla filla annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to kaga abu ne wanda yake korarre annabin da aka turo da shari'a da addini na gaskiya mai shiryatuwa mai kira zuwa ga haske wanda yake kira tafarkin Allah absa basira kuma a ce ba tare da ya bayyana ba abinda wajibi ne a kudurta shi to kuma wajibi ne a kore shi kenan malam nan yana tabbatarwa cewa waɗanda suke korewa sifofin Allah suke riya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai bayyana ba abin da yake wajibi ne a itiqade shi a nan gurin kamar suna nuna cewa kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar waɗannan ababe ko kuma addini bai zamanto ya cika ba alhali kuma Allah subhanahu wataala ya bayyana da komai ya cika komai filla filla an bayyana saboda haka wannan matsala da kuskure daga gare su ne amma ubangiji subhanahu wataala kowane abu manzon shi bai bar duniya ba sai dai bayyana ma al'umma shi yasa sahabbai ba a taba samun lokacin da aka karanta musu wata aya ta Qur'ani ko wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya kumshi sifar Allah suka ce ya za mu tawilin wannan ko ya za a jingina mu ubangiji subhanahu wataala wannan abin nan to ne karanta
ومن المعارف أن الأمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على الامر بالكرام فاذا هذا نهار لا يزيد عنها فعلا الا هذا.
نعم مالا Allah zai shi da rahama ya ci gaba da bayyana sanin sunayen Allah da sifofin Allah cewa su ne asalin addini fa bangaren sanin su da kuma aiki da su shine tushen addini baka ce baka san Allah kuma baka kana kore sifofin shi ko baka san sifofin shi ba duk inda ka kore ma Allah subhanahu wataala sifofin shi kaman ma kana kore samuwar Allah subhanahu wataala mare yace fa inna ma'rifata hadha asalud dini lalle sanin sunayen Allah da sifofin Allah subhanahu wataala shine asalin addini wanda ya koshi amsa sanin sunayen Allah da sifofin Allah wannan zai baka damar ba zaka kaunata gurin kowa sai Allah ba zaka girmama ubangiji subhanahu wataala ka san sifofin Allah iya daga sifofin ubangiji subhanahu wataala kaza yana daga sifofin ubangiji subhanahu wataala kaza to duk lokacin da girman Allah ya cika zuciyar bawa bawa ya san babu abin da yake gagar Allah subhanahu wataala ya koshi da sanin sifata na ubangi subhanahu wataala to zai zama yana jin tsoron ukuba da kamin Allah subhanahu wataala kuma zai san rahamar Allah subhanahu wataala ya dinga kaunarta saboda yana daga sifofin Allah da sunayen Allah Ar-Rahman Ar-Rahim wanda yake da sifata rahama subhanahu wataala wa asasul hidayah kuma shine fondasiyon na samun shari'a wa afdalu kuma shine mafifici wa ayujabu shine mafi zama wajibin maktasabatuhul qulub abinda zakata za su tsoruwarta su aiwatar su sani wa hasalatuhun nufusu shine mafi ficin abinda zuciya za ta sadar da shi wa darakatuhul uqulu shine fiyayyan abinda hankula za su ruska fa kaifa yakunu zalikal kitabu ya za yi wannan littafi wa zalikar rasulu da wannan manzo wa afdalul khalq wa afdalul khalqillahi ba'da nabiyyin da kuma fiyayye cikin halittun Allah bayan annabawan Allah lam yuhkimu hadal bab a ce bus kyautata babbe na al-asma wa sifat itiqalan wa qawlan wajen kuduri da kuma qawlan magana nan gurin mallaye yana tabbatar da dai abin da ya gabata cewa lalle ilimin sanin Allah shine asalin addini imani da Allah subhanahu wataala shine dukkanin tushen kowane abu wanda imani da Allah ya kunshi sanin ubangiji subhanahu wataala shine kuma asalin shari'a ta hanyar rububiyya ta hanyar uluhiyya ta hanyar rububiyya ta hanyar al-asma wa sifat shine kuma fiyayyen ilimi mafi daukakar ilimi saboda ilimi yakan samun daukaka da fifiko lokacin da aka jingina ilimin zuwa ga ma'abucin wannan ilimi kin ma'ana dukkanin abin da zaka sani to ilimin yana samun kima da daukaka in an dangana shi zuwa ga abin da ake sani kaga babu fiyayyen ilimi kamar ilimin da zai sanar da kai ubangiji subhanahu wataala wa afdalul khalqi ba'da nabiyina haka kuma fiyayyen halittu bayan annabawan Allah sune sahabbai a ce su ma bas kyautata wannan abun ba kaga wannan wani abu ne wanda yake korarren abu a ce manzo sallallahu alaihi wasallam bai yi bayani ba su ma waɗannan basu yi bayani ba suka bayyana komai billa billa dalla dalla mallaye yace iya gaya mana dai dalili na hankali Allah yace min al muhal abu ne korarre a hankali ma in ka tsaya kai tunani wannan babin mallan ya wasa shi a daru ta'arudul aql wal naql shine kuma wanda ibnu qayyim yayi talhisin shi a cikin wancan abin nan nashi na me yake da suna na muftasar na abin nan sawaiqul mursala da muftasar na sawaiqul mursala shine abin da ibnu qayyim yayi talhisi irin waɗannan dalilai kin a hankalce yace wannan min al muhali aidan yana daga abin da yake korarre a hankali an yakuna nabiy sallallahu alaihi wasallam qad allama ummatahu kull shay'in a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowane abu ya karantar da al'umma hatta al-khiraqa har ma abin da ya shafi ladabin biyan bukata ladabin kenan biyan bukata na ban daki ladabin tsarki kamar yadda hadisi wanda Imam Muslim ya fitar daga Salman Allah kare da a gare shi an tambaye Salman wani wanda ba musulmi ba yace qad allama kum nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kull shay'in hatta al-khiraqa yace kun ji dadin ku manzon ku ya sanar da ku komi hatta al-khiraqa har ladabin yanda mutun zai zaman ba haya shine al-khiraqa kenan shine al-jarsa lit-takhalli wal-qu'ud lil-haja wat-tanzif minhu kaga aka rinjayen ma al-ladabi in ka zo ga kafar da zaka shiga ban daki in ka shiga ga tsarin yanda zaka yi kai in ma ka hauso mamma sai ga bangaren da zaka rinjayar da bangaren ka ba da nauyi bangaren hagu ga yanda zaka yi tsarin, ga yanda zaka goge, ka wanke hannunka, sannan ka wanke kazamtar, wai kan ma ka yi mubashara kazamtar da hannunka, sai ka goge, ka wanke, sannan kuma ka sa sabulu ka wanke hannunka, ka gyara duk gabaki daya, ka tsaftace wannan ɗinka. Sannan ka tashi wutarwa, ga tsarin yanda zai zamanto ka fito daga banɗakin. Dan Allah akwai alkhairin da ya kai nan, kuma wannan yana daga addini. Wannan yana daga mu addininmu. To kaga yace annabi ku ya sanar da ku kowane abu. Shi yasa kaga Yahudawa suke mana bakin ciki da hassada saboda irin wannan abubuwa din na alkhairi wanda babu wani kafirin da zai zamana a karantar da shi waɗannan abubuwa din. Face dole shi sai ya yarda cewa addinin shi hauka ne yake shirme ne yake bai da addini. Sai dai kawai in dai ba zai ba addinin shi kenan bari ba zai ba. Amma babu ni'ima da ta kai wannan ni'ima, kuma duk lokacin da za ku tantauna da waɗanda suke ba musulmi ba, ko za ka ƙaddamar musu da nasiha, ko za ka ƙaddamar da nasiha da musulmi da wanda ba musulmi ba a gurin, dinga ɗauko irin wannan mahasinin islam da akhlaqul islam da za ka rikitar da tunaninsu, dole za ka jefa musu shakka, saboda wasu abubuwa ne na ɗabi'a na ɗan adam wanda duk ɗan adam ya yarda fitra ce, ko wanda bai aikatawa in ya ji cewa an ce gashi addini ma ya zo da wannan. To zai sallama lalle ya san cewa wannan addini tabbas addini ne wanda babu shi da kuma tsafta. Wa qala yace taraktukum ala albayda, na barku a safarin kalkin hanya, lailaha lailuha kan hariha, daranta kamar yinin da yake, ma'ana a musulunci babu duhu, in kaga duhu kawai daga kai ne, amma komai wazihi ne kawai a bayyane yake, komai a hili yake, babu wani abu wanda yake da ruha-ruha da duha-duha, kenan ba abin da sai ka zo an maka tawili, ko a ce abin wani zaurance ne ba za a gane shi ba sai an yi tawili, a ce maka kaza, a ce a ba wannan ba ake nihi, ni'ima ake nihi, ba wannan ba ake nihi, iko ake nihi, ba wannan ba ake nihi, kaga wani aiki ne wanda yake na daban. Lailu haka na hariha la yazigu anha ba'di illa halikun, babu wanda zai karkace ma wannan tafarkin bayana sai wanda yake hallakeke. Haka Abu Zar Allah kare ya ra'a gare shi yace manzo sallallahu alaihi wasallam bai bar duniya ba, face kowane abu ya bayyana mana ka ya tare tsuntsun da zai wuce inda ko yana amfani, sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ilmantar da mu akan wannan. Wa qala fi ma saha anhu aidan, sannan ya fadi cewa abin da ya tabbata ma ba sallahu min nabiyin illa kana haqqan ali an yudilla ummato ala khairin ya'lamu, babu wani abu, babu wani annabin da Allah ya aiko face ya zama haƙi ne akan shi ya dora al'umma bisa alkhairin da ya sani, wa yanhahum an sharrin ma ya'lamuhu lahum, ya hana su dukkanin sharrin abinda ya zamanto ya sani. Wannan hadisi na hadisin da Muslim ya fitar daga Abdullah ibn Amr ibn al-As, Allah kare da gare shi. Wa qala Abu Dharr laqad tuwfiya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Dharr yace ma'aiki ya bar duniya, wa ma min ta'irin yuqallibu janahihi, babu tsuntsun da yake wurka fukafukan shi fis sama illa zakara lana minhu ilman, face ya ambata mana wani karuwa wani ilimi a tattare da wannan tsuntsun. Bazzar ya fitar da shi a cikin alba da kuma Abul Qasim al-Tabarani duka sun fitar da wannan hadisi din. Wa qala Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar, wa qala Umar ibn al-Khattab sayyidina Umar yace qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ki ya tsaya cikin mu maqaman wata matsaya, fa zakara bada al-khaliqi, ya ambata asalin halitta, hatta da qala ahlul janna, hatta da qala ahlul janna, hatta da qala ahlul janna manaziluhum ahlun nar manaziluhum, har ya ambata shigar ɗan aljanna gidajensu da ɗan wuta. Hafiza zalika man hafiza, wanda ya kiyaye ya kiyaye, wa nasiyahu man nasiya, wannan yana nuna mana kenan hatta da sahabbai ƙarhin kwakwalansu ya sha bamban, wannan kuma ni'ima ce ta Allah subhanahu wataala. Wani yana da gaugawan har da cewa da gaugawan mantawa, wani yana da wahala har da cewa wahala har mantawa, kenan mutane sun sha bamban wajen ƙarhin kiyayewa abu da kuma mantawa, sai dai ɗabi'ar ɗan adam dama an gina shi akan mantuwa, saboda asalin kakanmu annabi Adam alayhis salam, dole ɗan adam yana da mantuwa, babu yanda za a ce duk abin da ka sani sai ka kiyaye shi, kuma ita mantuwan ma ni'ima ce daga ni'imomi, saboda inda babu mantuwa wani abin damuwa ɓacin rai wanda ya taɓa hana ka barci, inda baka manta shi ba ka shama da zuciyarka ba ta iya ɗauka, tuntuni da ka buga ka tafi, amma he ka kwan baka yi barcin wani abu na ɓacin rai kuma kwana ɗaya biyu sai ka manta wannan abu, he ma wani ya tuno maka wani abin sai a shekara baka tashi, sai wani ya ce wata rana da aka yi kaza 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 ka ce ƙwarai kwa, to kaga ashe mantuwan ma ni'ima ce ta wani abin muhalin. Saboda haka kenan malam ya kawo mana waɗancan dalilai don nuna maka a hankalce babu yanda za a yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma dan adam yanda zai tsugunna yayi ba haya kuma a gaza sanar da mutun yanda zai san Allah subhanahu wataala a ce a kyale baba aqida ake kenan dole ɗayan biyu ne akwai inda matsalar ta samu to yayi ka tsaya ka kalli ta ina ne abin yayi na so daga wajen wanda ba musulmi bane shi yasa aka gaya ma a tushe can farko ga inda aqida ta samu asali daga jaribuna dirham ga daga inda ta yadu daga jahanbuna safwan duk aqida kore Allah subhanahu wataala da taba janibi na zatin Allah subhanahu wataala to tanan gurin ne abin yayi na so in ka ji shi cikin sufaye to asali daga waɗancan guraren ne yayi na so har ya shiga su ma cikin su saboda kamar yace muhalun abu ne wanda yake korarre ma ta alimihim kullu shay'in tare da yanda ya sanar da su kowane abu lahum fihi manfa'a fi dini wanda yake da amfani a dini wayan daqqat ko da ko abin ya kankanta an ya turka ta alimihim ma yaquluna bi alsinatihim kuma yake karantar da su abinda za su fadi a halashan su wa ya taqiduna bi qulubihim su kudurta shi a zakatan su fi rabbihim ajanibin ubangijin su ma abudihim abin bautar su rabbil alamin alladhi ma'rifatuhu ghayatul ma'arif wanda sanin Allah shine karshen kokowar ilimi duk ilimin da ka sani in baka san ba Allah to ilimin wannan naka aikin banza ne shi yasa duk wanda zai ilimi kowane ilimi ne to dan ban farko a sanin da shi Allah subhanahu wataala kafin akai yaro jarda ya zamanto an gina mai aqida ya san Allah subhanahu wataala ya san lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ya san wa lam yakul lahu sahiba ya san duk abubuwa na itiqadi ya san ubangiji subhanahu wataala a sama yake ya san da cewa Allah subhanahu wataala shine mai iko kan komai ya san sunayen Allah ya har da cewa al-asma wa sifat ya san adadi mai yawa kuma ya san ma'anonin su ba ya abar yaro ba haka kawai sample babu wani abu sai zamanto da ya je zuciye shi inda ta dira duk sharrin da aka zuba mai shine to kaga mafi alkhairin zuciya shine wanda alkhairi ya zamanto ya tabbata ya zauna a cikin ta wa ghayatuhu ashrafu al-maqasid kuma sannan wa ibaratuhu wanda bautar shi ashrafu al-maqasid ita ce mafi daukakan manufofi wal wasul ilayhi ghayatul matalib saduwa zuwa gare shi ita ce karshen abin nema bal hadha khulasatu da'watin nabawiyya wannan shine ma khulasa karkarewa tankadewa da'awa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan tauhidi ne wannan yasa manzo sallallahu alaihi wasallam ya shekara 10 yana kira zuwa ga tsantsar tauhidi kawai a makka sannan kuma manzannin Allah dukkinsu suka hadu a sa kira zuwa ga janibi na aqida tare da shari'o'in su sun sha bamba annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa nahnu ma'asharal anbiya banati allatin abuna wahidun wa ummahatuna shatta mu jama'ar annabawa ɗiyan namiji ɗaya ne ma'ana dukkan mu muna kira ne akan aqida bangaren shari'a ne kowa tashi ta sha bamba shi yasa zaka ga bangaren furu'a bai da tsanani akan bangaren abin da ya shafi aqida bangaren furu'a wani babu ne na ijtihadi amma janibin aqida ijtihadi ba shiga cikin wannan aqida wani abu ne wanda yake tawqifiyyun din ku har ijtihadi zai shiga kenan wani zai iya ra'a wani zaka ce kenan wani ya ce a Allah uku ne kaza ka ce wannan duka ijtihadi ne kokari ne wannan mali ta hada fa sabu falahu mali ta hada fa kaza kaza to kaga babu aqida babu wannan saboda kau abu ɗaya ne kau babu zance abin a fillahi shakkun saboda haka kaga babu yanda za a yi a samu wannan wa zubdatul risalatil ilahiyya kuma shine tataccen shine asalin kenan zubda na risala al ilahiyya manzanci wanda Allah subhanahu wataala ya turo manzon shi sallallahu alaihi wasallam fa kayfa yatawahhamu ya zai yi tamahani man fi qalbihi adna muskatin fa kayfa yatawahham ya zai wahami yayi tunani man fi qalbihi wanda a zuciyar shi da kai adna muskatin kadan kin hankali al muska shine al aqalul wafir wal ra'y hankali cikakke da kuma tunani ana cewa fulanun zu muska wana mabucin muska ne ma'ana ra'ayin wa aqalin yurja'u ilayhi mutumin da yake da wani tunani da wani nazari da wani tsinkaye wanda za a koma akan wannan abin shi ake cewa muska kenan wanda kenan yake da adna muska karancin kenan tunani da nazari min imanin na imani wa hikimatin da kuma hikima Allah ya kuna bayana hadal bab Allah ya kuna bayana Allah ya kuna bayanu hadal bab ya zamanto kenan Allah ya kuna ta yanda ba zai zama ba bayanu hadal babi bayanin wannan babu ya karwaka bainar rasuli ala ghayatut tamami a ce bai faru ba wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abu sa cikar bayani babu yanda za a yi duk wani mai hankali mai karamcin tunani ma da nazari a ce tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana dukkanin wasu kananun abubuwa kuma a ce wannan babin wanda babu wani babin sama da shi duk wani ilimin da ka sani a duniya da aka yi shi to wannan ilimin shine karshen kolin lamba daya to ya zai a ce wanda shine matakin lamba daya ba a bayyana shi ba kuma a sabko wanda ko an barka ma ba a gaya maka ba shi kai da kanka ma a fitra ya ka kyale ka ba a ce ma ba ma mutun in yayi kashi kai ya wanke dan Allah shi ba zai sai dai mahaukaci ne a ce ma kawai addini ma a barka da wazi'u tabi'i kawai ba a gaya ma balle da bin wankewa kai da kanka a fitra da Allah ya halice ka ta dan adam ai kana kin abu mara kyau to amma sai aka zo tare da haka aka karantar da kai yanda ake so kai to kuma yanzu addinin da ya bayyana waɗannan abubuwan filla-filla addinin da bai gaza ba da amsa ba ga waɗansu halittu wanda suke koma baya wanda za a ba irin su tururuwa jawabi a ba ta amsa kuma ya zamanto an gagara bayyanar da komai filla-filla dalla-dalla abubuwan da aka dinga kafa misali aka dinga kawa aka dinga buga misali da waɗansu halittun da ba ɗauke su a komai ba aka dinga yin surori su kutum sura wadda take bayani a bisa wasu misalan da aka sa akan wasu halittun da ba ɗauke su komai ba irin su ƙudan zuma irin su ankabutu misali addinin da ya dinga magana irin su annamul aka dinga magana waɗansu tsarrai wa tin wa zaitun aka dinga magana waɗansu ababe addinin da duk ya bayyana waɗannan abubuwa kuma a ce yayi ƙasa a gwiwa wajen bayani akan ubangijin da ya shar'anta addinin ya turo manzanni ya halicci mala'iku ya halicci sama da ƙasa gabaki ɗaya ya shar'anta duk shari'o'i kuma a ce ba a yi bayani ba akan zatin wanda ya aikata duk waɗannan abubuwa bai bayyana kanshi ba kai tunani a hankali ya za a yi wannan abin ya faru malai ya ce to mai karamin tunani ma babu yanda za a yi ya yi wannan tunanin cewa addinin da aka bayyana da waɗannan abubuwa duk gabaki ɗaya kuma a gaza bayyana abin da yake kenan mafi hatsari kamar yadda Abu Zar ɗin ya ce manzo sallallahu bai bar duniya ba face hatta da tsuntsun da yake walƙa a sama inda akwai wani ilimi tattare da wannan tsuntsun sai da ya bayyana mana wannan kenan akwai waɗansu al'amura waɗanda suke na shari'a dunƙulallu a bisa ƙarƙashin ƙawa'id da wannan sai su wannan abubuwan aka bar su manzo sallallahu alaihi wasallam manufa dai ya bayyana ma al'umma duk abin da suke buƙatuwa zuwa gare shi bangaren abin da ya shafi aqida ibada akhlaq abubuwa na fada'il adab karka ce fadala an bar da kofa bude kawai in tsara wani abu in ce kai kaza ka tsara wani abu a duk wata fadalar da ka sani in ba manzo sallallahu alaihi wasallam faɗe ta ba to ba fadala bace ba wahala ce dan akwai wanda suke kamar baban fadala kawai an bar shi kofa bude kawai sai in yi lissahi in yi wani abu in ce maka in kai kaza akala mulku ka karanta kaza sai da 100 da 20 da 400 kai wuridi in kai wuridin a yanka wane ne in ka ce aina ka samu wani abu dan Allah ce a ka san ai adadi ne aka hudda dan aka hudda adadi aka yi kaza to shi adadin wane ne ya nuna ma ga yanda zaka yi wannan an aka buga aka hudda wane ne kaga shirme kenan to babu wata fadala da ladubba da wannan duk gabaki daya annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma dukkanin waɗannan abubuwan babu buƙatar kenan ya zamanto ka dauka ta wajen wani shi yasa salla sallu kama ra'aytumuni usalli haji litakhudhu anni manasikakum kurki ibadar hajjin ku daga gare ni shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shirya aiki haji duk duniya lokacin aka je wajen mutum 120 ko da sama da 20 gabaɗaya suka tattaru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita sama abin hawan shi ko shin fada sirdi babu dan ya nuna cewa wani abu ne wanda yake na amsa kiran Allah subhanahu wataala wa adzin fil nas bil hajji atuka rijalan wa ala kulli dhamirin atina min kulli fajjin amiq da kuma tabbatar da kadaituwar ubangiji subhanahu wataala da nisan ta aiki haji daga dukkanin wasu shirkiyat da dukkanin wasu bid'o'i duk gabaki da manzo Allah sai sai ce labbaik allahumma hajjal la riya fihi wala sum'a Allah ina amsa ma hajjin da babu riya a cikin ta babu dan mutane su fadi a dinga yayatawa a ce kaza 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 wanda kai kadai ne nufata hajjin da amsawa da niyyar hajjin tabbatar da aqida ce labbaik allahumma labbaika labbaik la sharika laka innal hamda wan ni'mata wal mulk laka la sharika laka labbaik dan ganin aikin hajjin ma da kaji Allah ne maka ni'ima nawa suke da dumin dukiya ba sai karfin su jesi nawa suke da kaza nawa aka kashe ba tare da sun yi wannan suka mutu ba tare da sun samu sun yi ba to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam sai dan ya nuna mana ba wai kashe kudin ba ba wahalar bace tsoron Allah da nufin Allah da zaka yi a ciki shine shi yasa lalle bangaren abin da ya shafi ibada ta haji sai mun yi taka tsantsa kuma sai ya zamanto an jajirce wanda Allah ya taimake suka je musamman daga dalibai ilimi su zamanto suna rinjayar da yawaita amru bil ma'ruf da kuma nahyi an munkar hilayen guraren haji saboda barnar da yawa suke tana da yawa wani zai je shi ya dawo da niki nikin zinihin da bai je ba ma yafi mishi sauki saboda wani guri ne wanda man yurid fihi bi ilharin bi zulmin nuzuquhu min azabil alim ilhadin da ake nufi kakka ce wai ko rusa ko kaza ka je ka saba ma Allah subhanahu wataala mulhidin fil haram yin ƙarya a can yin sabo a can kai harama da haji aka ce kai kakka nema ma wani arme kakka nema arme kakka kaza ka gani saboda me yasa duk wasu abuwa na wannan an hana ka man hajja falam yarfus walam yafsu walam yafsu rajaka yawmi waladatu ummu walam yarfus bai rafasu ba kada je haji ka dinga kallon mata ko kada zancen kaza ko kuma ku dawo gurin ku a dinga hira kai yau kaga wata kaza kaga kaza 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 da ɗan ayari da wannan ka a samu wannan kar ya zama tun daga mota za ku kama hanya kana kallon waɗansu mata ana bin shi yasa da kaga lokacin arman biza an cuce mutane wani arman biza ta taro a ce kaza ba ku dawo ka zauna kin baka je ba daga nan ne wa aka je wani matar ka kawai ana mijin biza kaza 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 mata da nema a taimaka kawai suka yi tan bata matan mutane da gani ka je haji mutum ya dawo da tulin zulubi ko kuma an dawo masauki a kama surutu a kirkiro ta majalisa irin ta gida yan kasuwa ka sa kowanne an ji an gaji an yi wannan dama a gida musu samun dama yanzu dama ta samu faraga da ma'aikata da an dawo da dare ba za a iya zuwa harami ba a yi sallah a samu fadala kamar raka'a 200 raka'a 2 amma sai zai ce gurin yayi nisa saboda otal ɗin su tsakanin shi ya kai birni amma fa za a zo a zamna a kirkiri zance duk wani ne da sai ka ga wani da an dawo ma daga hajjin ka daga mai hannu sai kau da kai tunan tsefe ka an zage ka tun a can a makka aka zage ka yanzu a makka an gama an cire dutsiyar an zagi wance an saboda an samu cikakkiyar dama to kaga irin wannan majalisan dole sai an dinga kokarin hana mutane kafin mutum ya tsaye ko la ayi recording ana neman ana ba da bayani akwai wanda zaka ga su yi recording a dinga aikawa naji wani yana to jama'a Allah ya taimake mu wannan karin da mun samu mun yi zubi mun biya to lalle gashi yanzu dai ku yahe mu kuma ku taya mu da addu'a Allah mana kaza Allah mana kaza za mu tashi dai nan da kaza 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 wannan kaga dukkin shi labudde zaman to mun nisanta saboda mi hajjin mu dole mu koyi li ta'khudhu anni mana suka ku ku koyi hajjin ku daga gare ni kuma kai halin sunna ne kaji abinda ka sani na aqida karka je kawai wani ya sabke ka akai ka tsaya kan aqidar ka da ka sani saboda gurare ne bid'o'i suna yawa wani zai zo cewa zo can gurin yu aje a nemi albarka can gurin addu'a kabari kaza ne aje yu aje a taro ana tabinna akwai masu wannan abinda ka sani kawai shine zakai ga guraren yin addu'a ga tsarin yanda zakai ga yanda zakai kaza wannan abin kenan shine ya kamata mutum ya zamanto ya tsaya ya raka zuwa kai annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana komai akan wannan abinda ya zama wajibi duka manzo sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kamar abin da ya shafi sifa na zatin manzo Allah sallallahu alaihi na zatin Allah subhanahu wataala wanda Allah bai gushe bai na mai sifanta da wannan wanda zatin Allah bai rabuwa da wannan sifa din kamar sifa ta ilimi sifa ta ji gani rayuwa kudura iko uluwi sifatul waja sifatul yadaini kaga wannan wajibi ne ka sifanta Allah subhanahu wataala saboda waɗannan sifofi wajibi ne samu mu ne ga Allah subhanahu wataala da kuma irin abubuwan da ya halitta kamar sifatul fi'liya wanda take da alaka da ganin damar Allah subhanahu wataala kamar misali nuzuli kamar istiwa'i kamar maji'i misali wannan ta halitta ja'izi ce ga ubangiji subhanahu wataala da irin sifofin da suke hananu ne ga Allah subhanahu wataala kamar sifa ta annaqsu kamar as-sinatu gangadi kamar barci kamar mantuwa kamar gajiya kamar mata kamar da Allah ya ce mattakadallahu min waladin wama kana ma'ahu min ila ubangiji ya ce anna yakuna lahu walad wa lam takul lahu sahiba la ta'khudhuhu sinatu wala nawm wala yadhlimu rabbuka ahada la yadhillu rabbi wala yansa wama massana min lughu to wadannan su kuma wajibi ne ka kore ma ubangiji subhanahu wataala wa tawakkala hayyal ladhi la yamut kaga sifa ta rayuwa wajibi ce ga Allah subhanahu wataala amma sifa wadda take korariya wadda ta hanu ga Allah subhanahu wataala ita ma wannan kuma dole ka kore ma ubangiji subhanahu wataala wadannan sifofi din tabbatar ma Allah subhanahu wataala rago dukkanin sifofi wanda suke na zatin Allah subhanahu wataala ne mala yace thumma idha kana qad waqa dhalika minhu sannan in ku har wannan bayanin ya faru daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa min al muhali an yakuna khayra ummatihi yana daga korarra abu a ce fiyayyan al'umman shi wa afdalu qurunaha fiyayyu ba na karnin nukan shi qassaru fi hadha al babi yanzu mala yana so nuna maka ilimin sahabbai a bisa gaskiya da yanda suka bayyana da sanin Allah subhanahu wata'ala yana daga daruriyati na addini. Sannan kuma sabanin wannan abu ne korare a ce sahabbai ba su yi wannan bayanin ba, tare da su ne afdalul qurun. Ya ka ce al-qurun jam'i na qarni, an yi sabani shin wani menene abin da ake ce ma qarni, da kuma wacce afdalul qurun wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa khairun nas qarni thumma alladhina yulunhum thumma alladhina yulunhum. Wasu ka ce shekara 20 lokacin, wasu ka ce qarni shekara 30, wasu 40, wasu 60, wasu 80, an yi sabani kan wannan. Wasu ka ce a su ne wasu jil, da aka ce qarni shine rabin she wani jil wanda za su rayu kamar shekara 50 misali, wasu ka ce kamar shekara 100 misali, su ake ce ma kenan qarni guda, kenan gurgurdan wannan. Amma abin da aka rinjaye su da shi shine na cewa qarni wanda nan sarar sai ke nufin khairun nas qarni shine sahabbai, tabi'ai, sai kuma atba'u tabi'in. Wannan magana ita ce kenan mafi rinjaye akan wannan. Wa afdalul quruni ha, sai kuma kenan mutanen wasat wanda suka rayu kenan kowane qarni na wasu al'umman da suke rayuwa. Wa afdalul quruni ha fiyayyu al'umman shi fiyayyen qarni a ce qassaru fi hadhal badi, a duk karnin nuka na al'umma mu zana sassan karnin sahabbai, a ce kuma sun gaza sun gajiya akan bayyana wannan. Za'idi na fihi, a ce sun zamanto sun kore daga gare shi. Auna ya kasi na anhu, ko kuma a ce sun tauye. Suma minal muhali aizan, a hankalce korarra abu ne an ta kuna al-qurunul fadila, a ce karnin nuka fiyayyu al-qarnul ladhi bu'itha fihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karnin da aka aiko manzo sallallahu alaihi wasallam. Suma alladhina yalunahum, sannan wanda yake bin basu tabi'ai. Suma alladhina yalunahum, sannan wanda suka zo bayan su kanu ghayr alimina, a ce babu ilimi tare da su. Wa ghayr qa'ilina fi hadha al-bab, a ce basu yi magana ba a wannan fil haqqil mubin, da gaskiya abin bayyanawa. Li anna dudda zalika, saboda kishiyar wannan imma adamul ilmi wal qawli, ko dai a ce basu da masaniya abin basu yi magana ba a kai. Wa imma taqadu naqiz al-haqqi, ko kuma kudurta sabanin gaskiya. Wa qawli khilaf as-sirqi, ko kuma a ce sun faɗi sabanin abin da yake gaskiya. Wa kilahuma mumtani, wannan kuma duka abu ne wanda yake babu yanda za a yayi. Kenan mala yana tabbatar da cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani na i'tiqadi da abin da ya zama wajibi da abin da ya halitta akan duk abin da ya shafi zati na Allah subhanahu wataala. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ma sahabbai, kuma sahabbai sun yi bayani akan wannan filla filla babu yanda za a yi kuma a ce sahabbai basu sani ba, ko kuma sun kudurta sabanin abin da yake gaskiya. Wannan babu yanda za a yi hakan ya zamanto ya faru, saboda dukkanin abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya umarce su sun yi bayani kan wannan. Ammal awwal, yace amma abu wanda yake na farko kenan. Ammal awwal fa li anna man fi qalbihi adna hayatun wa talabin lil ulmi aw nahamat al ibada yakunu al bahthu an hadha al bab aw al su'al anhu wa ma'rifatu al haqq fihi akbar maqasidihi wa adam matalibihi, ani bayan ma yanbaghi itiqaduhu la ma'rifatu kayfiyyati al rabbi wa sifati. Saboda haka abinda fuska wajau imtina wa nisbati al jahl, fuskar kenan yanda ba yiwa a jingina jahilci ko rashin sanin Allah subhanahu wataala zuwa ga sahabbai da wancan karnin. Babu yanda za ke na a ce a basu san abin bane ba, shi yasa basu yi bayani akai ba. Amman awwal, amma abu na farko koruwar jahilci ga waɗannan karnuka. Bali anna man fi qalbihi adna hayatin, duk wanda a zuciyar shi akwai rayuwa ko mun kananta ta, a ce zuciyar shi a raye take. Wa talabil lil ilmi, duk wanda a ce akwai neman ilimi a tattare da shi. Aw na hamat til ibada, ko kuma kwadayin ibada. Ya kunu bahasu an hadha babi, zai zamanto bincike a wannan babin. Wa su'alu anhu, da kuma ya tambaya akai. Wa ma'rifatul haqqi fihi, da kuma yanda zai gano gaskiya. Akbar maqasidi, zai zama shine fiyayyen manufan shi. Duk wani wanda zuciyar shi tana da kadan kin rayuwa, yana son ilimi ko ibada, kaga abu na gaba gaba da zai tambaya sanin Allah subhanahu wataala wanda ya sa shi wannan ibada. Wa zan matalibihi, kuma zai zamanto sanin wannan shine mafi girma abin neman shi. Ani bayani ma yan bagi itiqadi, ma'ana bayanin sanin abin da ya kamata ai itiqadi. La ma'rifatu kayfiyatu rabbi wasifati, ba sanin kayfiyar Allah ba da sifofin Allah subhanahu wataala. Saboda haka ilimin wannan sanin yaya ne yanda bawa zai san ubangijin shi, me ya kamata ya kudurta, ya zai san Allah subhanahu wataala, kaga shine abin da zai zama sahun gaba ga dukkanin wani wanda yake son ibada ko yake da ilimi. Walaysatun nufusus sahiha, zakata ingantattu ba su zamanto ba ila shay'in zuwa ga wani abu ashwaq minha wanda za su yi bege da kauna ila ma'rifati hadal amri kamar sanin wannan abu babu wani abin da zuciya za ta so kamar ta san Allah subhanahu wataala wa hadha amrun ma'lumun bi fitratil wujidiyya wannan abu ne wanda yake sananne ta hanyar fitra wadda take samammiya fa kaifa yatasawwaru ya za a suranta ma qiyami hadal muqtada tare da tsayuwar wannan abin da yake hukuntawa alladhi huwa min aqwa al muqtadiyat wanda yana daga mafi girman abin da yake hukunta ma mutun ya san wannan an ya takhallafa anhu muqtadahu a ce kuma abin da yake hukuntawar ya jinkirtu bi ulaika sada ga waɗannan shugabanni waɗannan sahabbai a ce basu iya sanin wannan ilimin ba tare da dukkanin zuciyar wani wanda yake musulmi to babu abin da za ta yi bege da kauna kamar ta san Allah subhanahu wataala fi mu'jamu fi majmu'i usurihim a ce duk a zamanin sahabbai basu san wannan abin ba in ku har sahabbai sun riga sun sani sun wadatu to abin da ya wadatar da su ya kamata ya wadatar da mu hada la yakari aw fi abladil khalqi kai wanda yake mafi dokonci mafi jahilcin mutane ma babu yanda za a ce ya iya jahiltar wannan abin wa shaddahum iradan anilla kai wanda ma ya bujere wa sanin Allah babu yanda za a ce kauce ma wannan wa da mai minki baban ala talabid dunya wanda yafi kowa kifuwa a busasan duniya ma babu yanda za a iya kauce ma ilimin sanin Allah wal ghaflata an dhikrillah da kuma gafala a busatun Allah fa kaifa yaqau fi ulaika ya za a ce sahabbai su ki bada kulawa a wannan janibi na sanin Allah subhanahu wataala ta hanyar sunan shi da sifofin shi wa amma kaunuhum kanu mutaqirina fihi amma a ce sun yi kuduri ghairal haqi sabanin gaskiya aw qa'ilihi ko kuma a ce sun faɗi sabanin gaskiya fa hadha la ya'taqiduhu muslimun babu yanda za a yi musulmi ya kudurta cewa sahabbai ba su bayyana abin da yake gaskiya ba wala aqilun arafa halal qaumi ko mai hankalin da ya san halin sahabbai a ce sun san wani abu na gaskiya kuma sun boye thumma kalamu anhum fi hadhal bab akthar min an yamkinu satruhu fi hadhihi alfatwa sannan magana akan matsayin sahabbai da girmama ilimi na sahabbai da matsayin sahabbai ba zai yi ba a ce a wannan dan rubutun a wannan fatawa mu iya bayyanawa aw afiha ko limkin ma wannan fatawa ba za ta iya daukan wannan ba ya rufu zalika man salabahu wa tatabba'ahu wanda ya binciki halin sahabbai da yanda suke muhimmantar da ilimi lalle zai zamanto ya san wannan kenan wannan malai yana bayani a fuska ta biyu cewa babu yanda za a ce fiyayyen karni na sahabbai a ce ba tare da sun sani wannan ilimi ba ko kuma a ce ba su faɗi gaskiya ba a babban sanin Allah subhanahu wataala sannan malai yana nuna cewa lalle kurarra abu ne saboda ilimin sanin Allah subhanahu wataala in har ya zama shine mafi daukaka ilimin muka shine asalin dukkanin addini to waɗannan mutanen waɗanda suke zaba ba sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai dacewa a gare su a ce sun bujire ma wannan ko kuma a ce ba su ba da muhimmanci ba zuwa ga wannan ilimin abinda yafi dacewa shine ma ya zamanto neman wannan ilimin shine abu na gaba a wajensu sannan malam sai ƙara bayyana cewa lalle sahabbai da wanda suka tafi a bisa tafarki na sahabbai tabbas suna da masaniya a bisa yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a babe na ilimin sanin Allah da abinda yake halitta a jingina mu Allah subhanahu wataala da irin abinda bai dace ba a jingina mu Allah subhanahu wataala su ne suka fi sanin kuma abin da ya koru sabanin yanda mufawwiza suke ga cewa kawai abin a fawwana shi haka yake ba tare da an san wannan al'amari ba yace kuma ƙarshen suka ne ga manzo sarasaran ga sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam a ce ba su bayyana wannan al'amarin ba sai su Jahm bin Safwan su ne za a ce sun yi bayani akan wannan aqida sai kuma ulama'ul kalam a ce su ne za su yi bayanin wannan sannan kuma babu yanda za a yi musulmi mai hankali wanda ya san halin sahabbai ya san yanda suke a ce sahabbai sun jahilci wannan ko sun ki ba aqida muhimmanci ko sun ki kulawa akan wannan tabbas wannan kamar mutun ya soki sahabbai ne sannan kuma magana akan matsayin sahabbai da kuma girman sahabbai da yanda suke tsayuwa akan gaskiya da tabbatar da gaskiya wani abu ne wanda yana da fadi dukkanin wani musulmi ya san matsayin waɗannan mutane da kuma yanda suke girmama janibi na addinin Allah subhanahu wataala da yanda suke bayani filla kai ba ma su ba malamai na addinin musulunci waɗanda suka gabata wanda suka yi ɗalibta wajen immatul arba da kuma ɗaliban a immatul arba sun ba da kulawa akan wannan shi yasa suka keɓance ɓangaren aqida da littattafai irin su Abdullahi ibn Imam Ahmad kaga yana da kitabu sunna nashi haka Muhammad ibn Nasr al-Marwazi ibn Abi Asim al-Khallal duk suna da kitabu sunna nasu haka Ibn Khuzaima yana da kitabu tauhid nashi Ibn Manda yana da tauhid da al-iman Imam al-Bukhari yana da kharqu af'al al-ibad al-ibana Abu al-Hasan al-Ash'ari yana da wannan haka Ibn Battah shi ma yana da al-ibana Imam Ajurri yana da ash-shari'a haka akwai al-hujja fi bayan al-mahajja na qiwam sunna al-asbahani الرد على الجهمية نإمام أحمد ندارمي نقوم ابن مندا الرد على بشير المريسي ندارمي شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة على لكائي سيقوم الرؤيا والنزول والصفات ندار القطني سيقوم الأرش نعثمان بن أبي شيبة نقوم إمام الذهبي كاقوات النم وصني واند سكة زودة قبايا كما سكة ربوتة للتتفين للتتفن تكتن سسنة بياني أبسازات الله سبحانه وتعالى دعو أنونا ما وي أبن ba kawai kara zuba ba aka bar shi ko a ce sahabbai ba su bayyana shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana dalla dalla kamar yanda Allah cikin Qur'ani ya bayyana duk abin da kaji an yi maganar shi abusa abin da ya shafi zatin ubangiji subhanahu wataala to kasancewa ta hanya ɗayan biyu ce aka samu wannan ko dai ta hanya alqur'ani Allah subhanahu wataala ya bayyana ga yanda sifar zatin shi take ko kuma wanda ya hin kowa sanin Allah sune manzannin Allah subhanahu wataala wannan yasa su kuma malamai sai suka yi kokarin da suka ga barna ta faru wasu suna korewa wasu suna sifanta Allah da wannan sai suka zo suka rubuta waɗannan duk littattafan da ka sani wanda littattafan suna bayani abusa zatin Allah subhanahu wataala ba wani abu bane wanda yake bakwa sai kuma bangaren mutakallimuna wanda suka kirkiru suka kirkiru ilmin mukane bid'a irin su ilmin mantiq falsafa su kuma suka zo suka yi rubuce-rubuce wanda suke nema su tabbatar da zatin Allah ta bisa wasu ka'idodin da ba Qur'ani da Sunna ba to waɗannan littattafan da aka faɗi dukkan su za su gaya ma Allah ta hanyar Qur'ani da Sunna sai kuma abin da sahabbai suka tabbatar akai dan su nuna ma cewa wannan abin na ayar Qur'ani haka Allah manzo Allah sassa ya karantar da sahabbai haka sahabbai suka karantar da tabi'ai ba taɓa samun inda Annabi sallallahu alaihi wasallam a majalisi ya ma sahabbai tawilin wata aya daga ayoyi ko wani hadisi kuma ba a taba samun wani sahabi ba da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da Qur'ani yace ya rasulullah wannan sifar yazo a ce kaza ko ya karantar da sunna hadisin nuzul ko nabi yace yazo a ce guri kaza a lokacin guri kaza babu wannan abin to abin da ya wadace su ya wadace ka abin da zai gyara su shi zai gyara ka in ko ka ajje abin da yake nakali ka ajje abin da yake dalili sai ka rungumi ilmul kalam ka rungumi falsafa mantiki kace ta nan kake nema ka san tauhidi ka dauki littattafan da aka rubuta su na tauhidi afsa irin wancan tsarin to zaka waye gari daga karshe ka mutu da shakka zaka zo mutuwa ma ka dinga faman ma tabbatar da ma wai shin Allah subhanahu wataala saman me ne ko ma ba saman me bane ba saboda daga karshe dai in ka kore duk wata siffar da Allah ya tabbatar da ita ka kore to yanzu in aka ce ma to siffanta ai kafresin tambayi manzo siflana rabbaka yanzu ka zo kace ba za a ce yana sama ba ba za a ce yana kasa ba za a ce yana kaza ba za a ce yana da hannu ba za a ce kaza ba za a ce to kaga duk siffar babu dai ka tabbatar da ita to wannan abin shi ne abin da ake guje ma bawa Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu Allah ya amfana da mu ya gane da mu abin da mun gane da ya rabbul alamin ya sa rayuwa albarka ya sa a rayuwarmu ya sa albarka a bayanmu ya rabbul alamin Allah ya gane da waɗanda ba su gane ba ubangiji subhanahu wataala ya albarkaci kasanmu wanda suke cikin damuwa Allah ya yi musu damuwa ya rabbul alamin abin da ya tsanani ga al'umma musulmi Allah subhanahu wataala ya sare Allah subhanahu wataala ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmi Allah subhanahu wataala ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya rada shi ya rabbul alamin Allah tabbatar da dugadugamu a tafarki wanda yake yayi ya rabbul alamin al'umma musulmi a ko ina suke a duniya Allah subhanahu wataala ya yi kunci da tsanani musamman ƴan uwan musulmin da suke rayuwa a Palestine Allah ka musu agaji Allah subhanahu wataala ya yi kurakuran su ubangiji subhanahu wataala ya taimake su ya kare jinin su da mutuncin su Allah ya dawo ma al'umma musulmi da jagoranci ya rabbul alamin ubangiji sanya kasashen musulmi Allah tabbatar mana da addinin da ya yarda mana da shi ubangiji sanya su zamanto daulolin na addinin musulunci ya rabbul alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا